un projet, ils disent let's go, allons-y, on essaye. Si ça tombe, ça tombe. Si ça marche.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare. Yau Talata 30 ga watan Yulin 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Milagi a game da matakan da gwamnati take dauka don saukakawa 'yan Najeriya halin kuncin da suke fama da shi a kasar. Wanda akan wannan ne za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar a yau ita ce menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar, sannan wani irin tasiri kuke ganin zanga-zangar za ta yi? Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin Allah ɗaya wanda Ramatu Garba za ta gabatar, inda yau shirin zai yi nazari akan muhimmancin gwajin DNA. Sannan kamar yadda aka ji, daga nan za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar a yau ita ce menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar, sannan wani irin tasiri kuke ganin za ta yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-0-0-0-9-0-6-8-0. Amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Mukaddashin hukumar tsaron farin kaya ta Amurka da aka dora wa alhakin kula da lafiyar manyan kasar ya kwatanta yunkurin halaka tsohon shugaban kasar da aka yi a tsakiyar watan nan a matsayin kurakuran da aka tafka a matakai daban-daban, inda ya kara da cewa lamarin abun kunya ne. Ronald Rowe ya bayyana hakan ne yayin da ya bayyana a gaban Majalisar Dokokin Amurka a yau Talata, inda alƙawarin samar da sauye-sauye ba tare da ɓata lokaci ba a wani mataki na gyara kuskuren da aka yi a fannin sadarwa, wanda hakan ya ba wani matashi mai shekaru 20 damar hawa wani gini, wato wani rufin wani gini, ya yi harbi yayin gangamin yakin neman zaɓe a yammacin jihar Pennsylvania, har ya kashe mutum guda ya kuma raunata tsohon shugaba Donald Trump.
As a career law enforcement officer and a 25-year veteran with the Secret Service, I cannot.
Roe ya ce a matsayina na da dadan jami'in tsaro da ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar tsaron farin kaya, babu wani uzuri da zan iya bayarwa kan dalilin da ya sa ba a tsare saman rufin wannan gini ba. Ronald Rowe, wanda ya karbi ragamar tafiyar da hukumar bayan da tsohuwar director Kimberly Chidle ta yi murabus, ya kara da cewa binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa kamata yayi a ce an saka gwanayen harbi a saman rufin ginin da dan bindigar ya hau ya kai hari. Isra'ila ta kai hari a Beirut, babban birnin Lebanon, a yau Talata, inda ta kaikaici kwamandan da ake zargi da kitsa harin roka da ya halaka wasu matasa 12 da ke wasan kwallon kafa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin daukan gagarumar fansa akan mayakan Hezbollah saboda harin rokar na ranar Asabar da aka kai a yankin tuddan Golan da ke karkashin ikon Isra'ilar. Ita dai Hezbollah ta musanta hannu a harin. Amurka ta yi kira da akai zuciya nesa gudun kada rikicin ya ƙara yaduwa a yankin da tuni ke fama da rikicin Isra'ila da Hamas.
We certainly don't believe that as horrific as this attack was over the weekend that it needs.
Kakaki a fadar White House John Kirby kenan yake cewa duk da irin munin harin da aka kai tuddan Golan a ƙarshen makon, akwai buƙatar a yi taka tsantsan don kada yakin ya yadu a yankin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya nuna damuwa kan yiwuwar yakin ya ƙara fantsama a yankin. 'Yan adawa a Venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa ɗan takararsu Edmundo Gonzalez ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Lahadi ba shugaba Nicolas Maduro ba. Kalamin ɓangaren na 'yan adawa na zuwa ne yayin da aka yi ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar da hukumar zaɓe ta ce Maduro ya samu. Gonzales da shugabar 'yan adawa Maria Corina sun ce sun samu kashi 70 na takardun da aka shigar da sakamakon zaben, wanda ya nuna Gonzales ne yi nasara da kuri'u sama da miliyan 6, yayin da Maduro ya samu miliyan 2. Bangaren na 'yan adawa ya fitar da wannan matsaya ce sawa'i bayan da hukumar zaben kasar ta Venezuela ta sanar da Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 51 cikin 100 na kuri'un da aka hada, yayin da Gonzales ya samu kashi 44. Wata zaizayar kasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a India ta yi sanadin mutuwar mutum akalla 93, ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an kasar. Kudancin yankin gabar tekun Kerala ya fuskanci saukar ruwan sama da dama, lamarin da ya kai ga wata muhimmiyar gada a gundumar da ake kira Wayanad ta karye, abin da ya kara haifar da cikas a kokarin da ake yi na ceto waɗanda iftila'in ya ritsa da su a cewar kamfanonin wato kafofin yaɗa labaran kasar.
Authorities are using helicopters to help with rescue efforts. They have yet to determine the full.
Wakilin APA ce hukumomi a yankin na amfani da jirage masu saukar ungul wajen taimakawa a ayyukan ceto da ake yi, amma har yanzu ba a san adadin mutanen da kasar ta rufe ba. India dai kan fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a tsakanin watannin Yuni da Satumba, sanadiyar mamakon ruwan sama da ake yawan yi a sassan kasar. Australia za ta samar da wata doka wacce za ta rika tilastawa kamfanoni masu zaman kansu suna bayyana kudaden da suke biyan miyagun da ke kutse a yanar gizo a matsayin kudin fansa. Cikin shekarar da ta gabata, matsalar kutse ta yanar gizo ta yi kamari a fannin kamfanin sadarwar kasar, asibitoci, wato masu zaman kansu da sauran cibiyoyin hada-hadar kudade a kasar ta Australia. Kuma hukumomi a kasar sun yi amanar kamfanonin kan biya masu kutsen kudaden fansa idan aka yi kutse a rumbunan adana bayanai ko kwamfutoci, amma kamfanonin ba sa sanar da hukumomi. Jami'ai sun ce cikin makonni masu zuwa za a yi kokarin samar da wannan doka.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda matasa suka kosa sai sun fito sun yi zanga-zanga don nuna wa gwamnati rashin jin daɗinsu a game da yadda al'amura suke ta taɓarɓarewa a ƙasar, wanda ya jefa al'umma cikin halin ha'ula'i. A ci gaba da tattaunawar shi da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel, ministan labarun Najeriya Alhaji Muhammad Idris ya ce duk matakan da gwamnati ke daukawa na ganin talaka ya samu sauki ne.
Abin da gwamnati ke son ta ce shine duk wani abu da za a yi a tabbatar da in ma dai an biya kuɗin man nan, mutane sun jira da dinnan, to ayi amfani da kuɗin nan da aka samu domin mutane musamman talakawa su samu saukin wannan al'amari da masu karamin karfi.
To me
gwa kawai a ce an dace kudin arzikin mutane na kasa baki da ana ba kawai tsarurrun mutane suna amfani da shi. Gababu Rami Tinubu ya ce ba zai rada wannan ba, kuma ya umarni ministan kudi ya tabbatar da duk wani abin da za a yi, duk wani shiri da aka samu hannu, shi minista ya samu wannan abin al'amari hannu dan a samu a biya mutane su samu saukin wannan arziki da ake ciki.
To me girman minista a yunkurin dawo ko kuma samar da sauki ga man fetur a Najeriya? Akwai kamfani da danka babban danka son Aliko Dangote ya kafa a matatan mai a Lagos wanda ake tunanin zai kawo sauki. Me yasa gwamnati ba ta bashi man da ya kamata ya amfani da shi din Najeriya ya samu sauki?
A ba a bashi bane, ba a kai nan bane. Abin da ke faruwa shine yanzu haka wani sabon shiri ma da aka fito da shi a gaba bola Ahmed Tinubu ya ce da makon aje a nemo dala shi Dangote ko kuma duk wani mai matatan mai, in ma akwai shi ko kananan masu irin kananan refinery din nan, maimakon su dauki kudaden nan suna zuwa suna canji suna rasa kudade, kuma ana samun karancin shi kudin shiga, wato kamar shi foreign exchange din nan kenan, ya kamata yanzu a rika saida masa danyen man nan da kudin naira, a saida mashi da naira shi kuma an zai saida mu in Najeriya ya saida da naira, kaga an samu saukin al'amari ta wannan bangare. Amma mutane suna tun wani labarai cewa wai ba a goyon bayan shi, ba haka bane. Gwamnati tana goyon bayan shi, sun samu sadin sa tsakanin su da wato hukumar da ke kula da wannan bangare nasu, ba gwamnati bace ta inda za ta cewa su yi wannan, kuma aka samu irin wannan sabani a bangaren kiwon lafiya, bangaren ilimi, bangaren koma menene na gwamnati, akwai hukuma da take lura da shi, amma ba sabani da ba za a iya wato warwarewa bane.
To za a iya cewa yanzu an warware sabanin kenan?
Eh, kware kuwa mu muna sa ran cewa in Allah ya yarda wannan sabani in Allah ya yarda za a warware shi gaba daya.
To idan muka koma ga batun zanga-zanga, mun ga yadda aka girka jami'an tsaro ko sojoji a babban titin shiga Abuja, hakan yana nufin cewa gwamnati ta yi amfani da karfi don murƙushe faruwar wannan zanga-zanga?
A ai ka san shi zanga-zanga akwai doka ma da tace ma na demokradiyya, cewa da zanga-zanga yana cikin shika-shikan ita kanta demokradiyya. Abun tsoro shine mun riga mun fahimci cewa akwai mutane ɓata gari wanda suke son su yi amfani da wannan zanga-zanga domin a kawo tashin hankali a ƙasa. Bai yiwuwa gwamnati kawai ta zo ta rike hannunta kawai ta bar wasu mutane ɗan tsiraru su zo su ɓata masu san masana'antu ko a fasa mutane shago ko kana wucewa da mota a fasa ko kuma a je gidanka ba a tadda ka a fara jehe-jehe ko fashe-fashe kaga gwamnati ba za ta yi da wannan ba. Shi yasa aka ga irin wannan ana wannan shirye. Amma ita gwamnati ai demokuraɗiyya ake yi. Shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ai shi ma ɗan demokuraɗiyya ne, shi ma ka tuna hoccan baya shi ma ya wannan zanga-zanga ɗin. Amma zanga-zanga abin da ake son a yi shi ne na lumana. Ba zanga-zanga wanda zai kawo ɓatanci, ya kawo asara, ya ja mutane tashin hankali ba, ba irin shi ake so ba.
Ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Mailagi kenan a tattaunawar shi da Sarfilu Hashim Gumel. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 1625-31. A duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya na zalla.
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Gwajin DNA yana ɗaya daga cikin hanyoyi da masana kimiyya ke amfani da shi wajen binciken manyan laifuka ko gano ciwo da ake iya gado ko gano waɗanda ake takaddama game da asalinsu.
Kai tsaye ana iya fahimtar cewa wane ne mahaifi ko mahaifiyar mutum idan aka gwada DNA ɗin shi da wanda ake tunani cewa shi ne mahaifin shi ko mahaifiyarsa.
A wasu ƙasashen Turai da Amurka, 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama suna da damar kawo iyalansu da suka baro a ƙasashensu na asali. Amma sau da yawa ana buƙatar gwajin DNA kafin a amince da wannan haɗuwar. Wannan tsari na bincike a baya-bayan nan ya tayar da ƙura a sakamakon yanda yake bankaɗo wasu sirrika da ba a taɓa tsammani ba.
It was a terrible experience for me to find out.
Na kaɗu matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaron uku da na ɗauka na haifa.
A gaba kaɗan za a ji cikakken bayani kan mahimmancin gwajin na DNA da kuma yadda addinin Musulunci ke kallon wannan al'amarin a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. To bari mu yaye labulan shirin da soma jin menene ma ainihin DNA da abubuwan da ake iya ganowa da binciken. Da farko ga Dr. Yahya Abubakar Yabo, ƙwararre a fannin binciken ƙwayar halittar ɗan adam a asibitin koyarwa na Erlangen da ke jihar Bavaria a tarayyar Jamus.
To DNA dai wani kundi ne da ke ɗauke da bayanan halittar kowane abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya halitta. Shi wannan kundin yana ƙunshe ne a cikin ƙwayar halitta mafi ƙanƙanci a cikin jikin mutum ko dabba ko kuma a cikin tsirrai, wato cells kenan a turanci. A yanzu fasahar zamani ta ba da damar da cikin 'yan awoyi kaɗan za a iya ciro shi wannan DNA, a ƙididdige shi kuma a fahimci saƙon da yake ɗauke da shi. Daga cikin saƙonnin da shi wannan kundin yake ɗauke da su sun haɗa da bayanai na yadda za a sarrafa ko kuma a ƙera abubuwan da suke gina jikin mutum, misali ko kuma yadda shi jikin zai kasance, kamar irin launin fatar mutum ko irin gashin shi ko kuma kalar idanun mutum da dai sauransu. A cikin wannan DNA za a iya fahimtar yanayin lafiyar mutum ko kuma cututtukan da zai iya ɗauka nan gaba. Babban abin da ya fi shahara game da al'amarin shi wannan DNA ɗin shi ne yadda ake amfani da shi domin gane asalin mutum. A ƙasashe irin Amurka, mutane suna yawan amfani da shi domin su gane asalinsu. musamman bakaken fata daga cikin su wanda aka dauko kakannin su shekara da shekaru daga kasashe daban-daban Afrika, yanzu sun girma Amurka ba su san asalin su ba, su kai tsaye idan aka yi amfani da DNA din su za a iya gano cewa wa'annan mutane na wani yankin Afrika ke da irin wannan DNA.
To gwaji ne da ke da matukar amfani wajen tabbatar da dangantaka tsakanin mutane. A nan Turai, gwajin na da tasiri a lokacin da baki 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama ke son ganin sun kawo iyalansu Turan.
Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu, ma'aikacin Ekleni da ke zaune a birnin Paris. Na samu gogewa da ilimi akan kwayoyin halitta na mutane, na dabbobi, na tsirrai da kuma kwayoyin halittan microorganisms kenan wanda ba a iya ganin su. Cikin wannan tsari na ilimi muka samu wani fanni wanda muke kiran shi paternity testing. Shi wannan wani gwaji ne da ake yi tsakanin ma'aurata idan sun samu karuwa na ɗa, wanda ake kokari a fahimci wannan dan da aka samu lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko kuwa akwai dai wani dan matsala. Wato akan dauki yawu ko abinda muke ce mai miyo, koko a dauki wani dan fata da ke cikin bakin mutum. Wannan a cikin wannan abun gwajin muna kyautata zotan akwai abinda za mu iya ciro a jiki wanda muke kiran shi kwayoyin halitta, shi ne DNA a ƙarshe kenan. So a hakan muna amfani da wani technology da muke kiran shi PCR. PCR shi a Turanci ana kiran shi polymerase chain reaction. Akwai kuma na kusa da shi wanda muke kiransa restriction fragment length polymorphism. Wannan technology din ana amfani da su ne domin a kwatanta shi kwayan halitta da ke jikin yaron nan da kuma kwayan halitta da ke jikin mahaifin, ko dai akwai wani alaka mai karfi da ya nuna lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko ba shi ya haife sa ba. Idan muka samu 0% yana nuna cewa wannan uba ba shi ya haifi wannan dan ba.
Madalla, to wannan binciken duk da mahimmancinsa ga kasashen yamma da ke kokarin shawo kan matsalar kwarara baki cikin kasashen su, gwajin ya kasance wani abin tashin hankali ga wasu baki da shirin ya tattauna da su amma ba su yarda an naɗi muryoyin su ba. Sai dai wannan mutumin da ya nemi a saka sunansa ya ce binciken DNA ya taka rawa a bankaɗo wani sirri da ya ce ya sauya masa akalin rayuwarsa baki ɗaya.
It was a terrible experience for me to find out that only one of my 3 children is biologically mine. All my efforts in risking my life.
Na kaɗu matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne nawa na jini daga cikin yaron uku da na ɗauka na haifa. Na jima ina tunanin mafarki nake yi. Na jefa rayuwata cikin haɗari a zuwa Turai da zummar samar mana rayuwa mai inganci. Amma wannan binciken ya kassara min rayuwa.
To waɗanda wannan tsarin ke shafa akasarinsu sun fito ne daga ƙasashen Afrika inda ake da ɗimbin mabiya addinin Musulunci. Akwai waɗanda a cikinsu ke da ja da wannan dokar da kuma neman a daina tilasta musu yin gwajin. Don haka ne na nemi ji daga bakin Sheikh Imam Janaidu, malamin addinin Musulunci a kanan Najeriya, yanda addinin Musulunci ke kallon wannan al'amarin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A dangane da DNA, abinda malamai suka ba da fatawa na halaccinsa ko ko haramcinsa, to akwai ɓangaren da malamai suka halatta za a iya yin bincike. Akwai kuma ɓangaren da malamai suka ce bai halatta a yi bincike a wannan ɓangaren ba. Ɓangaren da malamai suka ce ya halatta a iya bincike shine abinda aka samu rudani akai dangane da gani wato ɗa a tsakanin ƴaƴa guda biyu tsakanin iyaye guda biyu da suke jayayya. Kamar misali, iyaye mata biyu sun aihu sai aka rikice wannan tace wannan nata ne wannan tace wannan nata ne, to a iya bincike dan a gane nasaban kowane ɗaya daga cikin su domin a raba gardama. Sannan a iya bincike dangane da abin da ake da gardama akai
dangane da ɗa, misali idan an haife shi sai wani da ke rudani ya shigo ana ce dan zina ne ko ko dan ɗa ne na aure, to wannan ma malamai sun ce a iya yin wannan domin a gano ɗa na shimfiɗi ne. Ma'ana akan dangana ɗa ne ga uba idan an yi aure ne aka haifi ɗan. Sannan kuma kamar mutumin da an san nasabansa, an san mahaifinsa, ba da a zo kuma ana sake yin bincike ba, sabila da shi wannan binciken dai dada bayuwa zuwa ga kawo wani rudani ko wani rikici. In dai an san wane dan wane ne, to ba da a zo kuma a kama wani sabon bincike ba, sabila da zai iya haifar da wani abu daban na fitina.
To kasashe dai dake amfani da gwajin na DNA na yin hakan ne domin hana zamba da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke neman sake haɗuwa da iyalansu suna da alaƙa ta jini da gaske. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, ba mu ta Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To an gaishe ki Ramatu Garba. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar mu ta yau. Menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar, sannan wani irin tasiri kuke ganin zai yi? Lambar dai kamar a kullun ita ce alamar ƙari 1 202 908 6850. To da alamu za mu share fage da kira wake kan layi daga Sokoto. Na Sokoto, kana jin mu? Hello? Na Sokoto, kana jin mu?
Ina jin ku.
Wake kan layi?
Ina da Garnesco Gangam.
To menene ra'ayinka, kaji maudu'in namu na yau?
Yadda zanga-zanga da matasa ke sanyi ta tsadar rayuwa ko?
Eh, haka. Menene ra'ayinka game da zanga-zangar?
Ra'ayi na wannan tarayyar Najeriya kamata su saurari talakawan Najeriya. Saboda wannan zanga-zanga kowa sun.
Hello? Na Sokoto, kana jin mu? To da alamu mun rasa layin wannan layin daga Sokoto. To daga Sokoto bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Na Kaduna, kana jin mu? To har yanzu dai layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To wake kan layi?
Yini alwalwa daga jihar Kogi. Jihar Kogi.
To menene ra'ayinka na jihar Kogi?
To ra'ayi na da ta'ayi da Allah wannan daga zanga ina kira dai in za a yi ki salmana. Amma ina kiran shugaban ƙasa Tinubu ya dima Allah ya ma annabi. Mai ne kawai ya kamata, mai ya kamata sauko da shi talaka duk inda yake, ko ake kira mu yake a nan zai samu sa'ida, nan zai samu komai da komai.
To wani irin tasiri kake gani kuma zanga-zangar za ta yi?
To tasirin da zai yi abu biyu ne, ana jin tsoro abun da yake biyo baya ne kawai. Yana da tasiri a yi shi a nuna mai abun da ake ciki talaka suna.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Yanzu daga jihar Kogi bari mu lula jihar Baucin Yakubu. Wake kan layi daga Bauchi? Na Bauchi, kana sauraron mu? To har yanzu dai layin namu a buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuma tambayar mu a yau ita ce menene ra'ayinku a game da zanga-zangar da matasa suke shirin yi a Najeriya, sannan wani irin tasiri kuke gani zanga-zangar za ta yi? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar ƙari 1 202 908 6850. To wa muka samu daga jihar Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana da Dalla Garba ina Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara.
To
a gaskiya muna goyon bayan mu wannan zanga-zangar. ina kira ga 'yan uwana matasa da munito kanmu da kurkutan mu mu nuna rashin bacin ranmu da irin wannan abubuwa da ke faruwa wannan tsada a abubuwa da ke faruwa a wannan anan Najeriya.
Tayaya kake so wace irin shawara zaka bayar, tayaya kake so matasa su nuna bacin ran nasu?
To abin da nake so 'yan uwana matasa su nuna bacin ran sun yi to onsa da kurkutan su mu nuna bacin ran mu amma mu bi doka da oda da kuma gadan mu yi abubuwa waɗanda ya zan na wuce gona da iri ko kuma abin da saba mu doka amma mu yi to dan duka in dai ba an dawo da talabin man fetur ba wani abu wanda za a wa talakan Najeriya wanda zai ji sauki.
Wani irin sakamako kake gani wannan zanga-zangar za ta haifar?
To insha Allah mu fatar da muke yi dai in Allah so wannan zanga-zanga tun da talimana ce muka mu matasa za mu yi to in Allah so za ta haifar da alheri. Kun ba za mu ba mu gurin wai wasu ɓata gari su taho su kawo wata matsala ba a wannan zanga-zanga. Insha Allah za a yi ta lahiya ba kuma ƙari ta lahiya.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Bello Garba daga jihar Kwara. Har yanzu dai layin namu a buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Wa alaikumus salam. Wa muka samu a kan layi? Wa alaikumus salam. Masha Allah, kaji maudu'in namu.
Na ra'ayi na bisa ga wannan zanga-zanga wato ni kuka yi hankali.
Eh.
Ga baka saka matsala. Ni zanga-zanga ba a san hawa matsayin ta ba. Ni mun kullu ne ku. Kuke sallan hinya mai.
Hello?
Eh. Abin da ka samu sai sai da wata mai mai ta da ta ne da ta ne. Sai sai dai da wallahi zanga-zanga an ko ga an fara ta ba san matsayin ta ba. Kuka san ka matsala ku ne ko kuka samu kiri an zanga-zanga da ta. To muke zanga-zanga ta jama'a ko kuke kuka na mana akwai ɗan zanga gari banza sun ko su kurkotawa da su wallahi su fanna. Na gode mu da Amurka Umma Malam Aljo don tattaunawa da wurin.
Mun gode Malam Umma daga Jamhuriyar Nijar. Yanzu za mu koma jihar Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
Hajji Akira magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kaduna.
To Malam ɗan Asabe, kaji tambayar tamu ta yau.
To eh naji.
Menene ra'ayinka game da zanga-zangar?
To ni ra'ayina shi ne ya kamata a ce shugaban kasa da shi da 'yan majalisarsa sun yi kokari sun sabulo da wata hanya wadda za ta dakile wannan zanga-zanga da matasa ke kokarin yi. An ce da na gaba ake gane zuhin ruwa. Ya kamata su dubi halin da kasar Kenya take ciki a hali yanzu. Abu wasa-wasa ya yi ƙarfin gwamnati. To ba mu son a kai ga wannan mataki don Allah don Annabi.
Wani irin tasiri kake gani zanga-zangar za ta yi har idan aka yi zanga-zangar?
Zanga-zanga za ta yi tasiri saboda wahala ya ishi 'yan Najeriya. Ga yunwa babu kuɗi, ga yunwa, ga rashin tsaro.
Akwai wata dabara da kake gani za a iya bi domin tabbatar da an kiyaye ɓata gari, ƴan gari banza masu ɓata al'amura?
To gaskiya fi sabilillahi sai dai in ba a fara wannan zanga-zanga ba, domin ba uniform ke gare su ba, ba wani cagi ke gare su ga huska ba, za su sare ne da mutane.
To mun gode sosai Malam ɗan Asabe daga jihar Kaduna. Kuma bari mu koma jihar Nasarawa. Wa muka samu daga Nasarawa?
To salamu alaikum, kuna tare da Garba Sale ne, likita radio daga karamar hukumar Doma na jihar Nasarawa tsakiyar Najeriya.
To muna sauraron ka Malam Garba.
To a gaskiya zanga-zanga nan da na san matasa suna so su nuna damuwansu ne akan matsalolin da ya tafi talakawa a ƙasar nan. To amma mu a talaka musamman mu masu fita kullum mu nemi abin da zamu ci na yau na gobe sai abin da hali yayi. Gaskiya ma ba ma goyon bayan zanga-zanga. Abin da muke goyon baya shine su fito su nuna damuwan da mu talaka muke ciki a wannan ƙasar. Yadda za a yi su shugaban ƙasa da gungumi da sauran duk wanda suke da makamai a hannu da fito su samu hanyar da za a samu sauƙin al'amura a wannan ƙasar. Misali yadda man fetur ya yi tsada, abinci kullum yana hauhawa, abubuwa da su rikice babu wani da rashin tsaro.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Kuma wannan shine kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Talata. sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather's Question da ta bada umarni, sai Mr. Chen da ya sada mu da ku daga nan birnin Washington DC. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Assalamu alaikum.